kowa ka gani yana da masoyi haka in ka ga zara sai ka ga wata kuma a ranar wanka 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 ba a boye cibiya shi yasa muka zo murna ai murna dan murna a gurin ki batulu batulu autar mata tuta yar rigata sai rauni yar yan mata 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 zinari yar yan mata giwar yan mata tuta 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 batulu shalele mai ne miki azibaje baje yau ranar baje kuma ranar murna ranar rinuna kauna ranar soyayya bi farwazana sa'ida ma'ana bil kushuwa ma'ana bis salama ma'ana bi ibtisama ma'ana bil sharab ma'ana wat ta'am ma'ana al yawm huwa yawmik ya tuta kuma yawm al farhu ranar yirraksa ay raksa 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 ya tuta ay raksana ay raksauna anuna kara ay farar dabara yanzu muka fara ina aljawhara hasabna sabna 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 aljawhara ita ce tace mini tada ta fada mini tace nayi miki waka ay rawa attaka sanadin zumunci sanadin soyayya lamarin soyayya sha'anin soyayya in gaishe da hajiya hajiya suwaiba maman tuta gagatan tuta ga sirrin tuta shalelin tuta hajiya suwaiba Allah ya kare lafiya ai mi san kwana Ina kanwar tuta raniya 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 ina rinad iwa yalla hey aiwa yalla mana ina rinad ina rinad rinad na gaishe ki murush murush Murushi na gaisuwa ina ruwai ruwaida ruwaida yan mata ina awasha ya rauta auta 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 jawhara ki yorawa ki juyi dan murna yau Allah ya yarda ranar dai ta zago afi bade tuta Allah yayi albarka ina mana hayat mana hayat gaishe ki hayat na saki maryam gaishe ki maryam mama na maryam ay raksa hayat ay raksa al jawhar gaishe ki anti 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 hawa anti hawa na gaishe ki nan ko aka gani yana da masoyi yau ranar tuta ta tara masoya sina yi mata murna sun yi mata fata Allah ya kare lafiya Allah ya kare nasara Allah ya kare daukaka Allah ya kare arziki kini san kwana tuta shalele tuta irdingi batule mai tsafta zinariyar yan mata Allah ya yarda mun zo miki murna afi bace tuta afi bace miki batulu batulu tuta afi hafi afi bace afi hafi Hadi bayi, matuli, mtuta.
አትሉም?
More music at housesofsongs.com.